Awesome, thanks for being here right now. and you guys look beautiful from here. Shout out to Monster Cat for having me tonight. My boy's Trulu. Yo, where's Trulu at?
I like the way you spread confusion. never be mine.
Try to jump with me. Tomorrowland. Are you guys feeling the love right now? You guys are, for sure. Fucking awesome. Thank you for being here right now. Let's have some fun. Thank you so much. This is one of my first songs ever. It's called Hiding. I made this 3 years ago, and since then everything changed for me. Thanks for listening to my music, you guys. You guys are awesome. Next track is from one of my good friends, Hyundai's. If you don't know Hyundai's, go check out Hyundai's. Hyundai's, you're a fucking G-man. Hyundai's! Thank you.
Hold up. Da 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 da
song, Aerochord. This remix, you're fucking killing it. Oh my god, this remix.
Take the world out for love. New York don't know how to be quiet. Stand up. Gucci down to the socks like a Biggie Popper. Keep your girl here in my Tommy boxes. Don't bring it down, she a silly hoe. Cause she know the Frankenstein can't get it down. She don't get down there for my nigga though. Once she get his hard dick, it's a journey on. Gotta send it out, but I'm gonna go. But I put up in a cup, it's a pretty low. No tint on my window. So you see a nigga shining in a bit though. Holy, gonna feel like Jim Jones. I'm a pimp though, no limp though. Could've copied my style in Kinko's. Put it work, put up on the killer, then I put up in the dirt. Put up in the building, so they gon' smirk. That's what a nigga get when they get into my nerve. I like, lay him on the curb. But I'm gonna kill him, who be coming at first.
My boy's Tasco Black, he's fucking amazing. Yo, hands up if you like trap music! We'll be right back. Tomorrowland, we're coming to an end. For me, at least. Thank you guys for being here. Just released a new track, it's called The Future. Here's a cool remix from Tasca Black. Unreleased shit.
When I think about the future.
Thank you guys so much for being here. This shit is still unreal to me, okay? So half a year ago, I released this track. It's called Light. You might know it. I just wanna see the light. OK Tomorrowland. One more time.
When you see the light, even if it makes me blind, I just wanna see the light.
One, even two, behind, one, two, one, two, three, let's go. My name is Sound Hollow. Thank you guys so much.